gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. A yau Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe daga Ghana ne tare da wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim. Sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Kasani ni Hawwa Abdul Karim yau kwaliya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Kafin da mu shiga cikin shirin, bari mu saurari ra'ayoyin matasa. Ko menene abin da matasa za su maida hankali a cikin wannan shekara ta 2024 wadda ake dab da shiga?
Sunana Hafsat ne. To, ga shirye mun shiga watan Janairu shekara 2024, kuma nayi murna sosai da Allah ya nuna mana wannan shekara kuma da wannan wata. Ni da abin da nafi so in ga na samu muhimmi, na samu nasarar sa a kai shine in ga na bude babban kasuwanci, ka wato shago kenan, ina sai da sayarwa inda zan dinga dan samu dan sisi da tarona. Sai kuma abin da nake kirari kan matasa shine da su koma makaranta, au neman ilimi. Kin san ilimi shine gishirin zaman duniya. To abin da nake kirari kenan. In kuma an samu ilimi to a samu abin yi kuma. Ka zauna zaman kashe wando.
Ni ne dan uwanku Abu Zikirullah, wannan sabuwar shekara da muka shiga ta Gregorian calendar ta 2024 shine matasa mu maida hankali kan sana'ar mu. Wayanda ba sa da sana'a, da Allah a nemi sana'a. Kuma Allah ya mana alƙawari duk wanda ya sa sana'a gaban sa, yayi sa da himma, yayi sa da gaskiya da kyau, ce Allah zai sa masa albarka ciki. Ganin cewar kuma mun shigo shekara ta zabe, idan ka sa sadaranka gaban ka, kaga ba wanda zai amfani da kai wurin ta da zauni tsaye ba, wurin hasab alahi da fitina. Fata Allah muke roka isa wannan sabuwar shekara da zaben da za a yi, kuma Allah sa a yi lafiya, a gama lafiya.
Sunana Isa Abubakar. Wato 2024 ga da muka shiga aikin da na sa gaba shine gona, kuma wani irin gona? Gona da za a shuka abinci da kuma a kiwo dabbobi da sauransu, wato entrepreneurship kenan. Kuma ina kira ga matasa duka baki da kowa ya kokari a sa wani abu na muhimmanci a nan gaban shi. Shi wannan 2024 rayuwar mu yayi very very crucial. Ya kamata kowa ya yi serious da sana'a da yake yin da abin da yake so ya yi, domin mu gudu tare, shi ya so mu yi sira tare.
Sunana Shafatu Bilango. Wannan 2024 da muka shiga cikin ga shawaran da dan ba ƴan wana matasa shine su maida hankali musamman akan sana'ar hannu. Sana'ar hannu yana da amfani sosai, kuma lokacin siyasa ne ka su biye mayan siyasa su bari a yi amfani da su wurin aikata ba daidai ba, saboda hakan kashin shi zai cutar da su fiye da tsammani.
Ana Hafiz Lari. Sabon shekara 2024 nan da muka shiga, ga gaskiya kan da economy nan ke tafiya, da ka duba standard rent ya yi tsada, gaskiya abin da yafi mutum yayi ne sashe da mutum ya nemi aiki biyu ko uku da zai bari yana zai ta samu income, wani reliable source of income inda zai ta samu kudade, mu tara kudi mu sai mu yi ginin kanmu. Shi ina gan abin ne yasa mu gaba kenan shekaran ga.
Bayan mun saurari bayanan matasan, bari mu shiga fagen nan inda za mu tattauna da Hajiya Hamdatu Ibrahim, shahararren siyasa ce, uwa mai wayar da kan matasa a harkokin siyasa da dai sauransu. To Hajiya, zan so ki gabatar mini da kanki kuma ki bani takaitacciyar tarihinki.
To sunana Hajiya Hamdatu Ibrahim, da ni ne acting chairperson Convention People's Party, amma national, the whole Ghana, the whole country. Ina ganin na karama garban tiko da muka je congress ne first vice, she vice mu uku ne, she chairman mu je ji sarauta. In ka duba constitution Ghana kuma kana cin sarauta ba kai kai siyasa, she girman zai faji kai na, shi ne acting chairperson. Amma ban da wannan, mun muna cikin kungiyar Women Academy for Africa muna da kungiyar da muke harka da Labour Party kamar dai Democrats America dake kan power yanzu amma kaje UK ne ba su kan power to muna su muna da halaka kashi ni kuma ni abin da zace commissioner in charge of West Africa Women Academy for Africa muna duba inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties shi muna nan muna train su cikin West Africa da other countries supporting this problem in social yeah socialist any kazo ka iske ni yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party PPPC din shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin vetting committee da malaya da wanda za su tsaya kan jam'iyyar CPP ina ga chief flag bearer shi ne presidential candidate ina cikin wannan committee kuma ina da cikin committee da yawa ne mace ne da fim karkarun tudun gan amma a ce arewa kenan ka je a Najeriya shin ce ni mutumin arewa ne wurin ne su ne zuwa na karkare daga kuma sai aka training na na teach yara kan preschool na yi aikin teaching I think for 10 years amma shi naga kaman passion na ba cikin teaching amma har yau dai ina koyarwa tun da ina haifa kuma ya yara na sun fara haifa shi na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992 ne kuma muka fara nan kare shiga din na muka san abin da ake ciki ba na zo yin
jam'iyya ne da zaki ci amfani shi
mun sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma yasa ma gana su kararrabu don shi gwamma a yi all inclusive government kamar union government amma dai na yi su I did cost accounting na je kuma na je na yi entrepreneurship from entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi ba muka gani wani zo kuma gani cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababama yake faru cikin party shi su ce a na canza tuni kun ga ku ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai jama'a ya fata ka doki abin da kaman project ne ya ya zaka tafiyar da kaman gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation da gaban su in kai wannan gini ai dole ya zube na shiga party ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai yana ya kira ni je mu bada shawara na ba 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon president Buhari kenan na je Abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin Ghana akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci yana da wuya mace ta zo
har yanzu ma akwai wuya
eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan kin ga kaman Nasarawa ko ko Adamawa ne Adamawa kin ga kaman ita Aisha ko ko da bata ci ba amma ta yi kokari ta bare kaman wayewa ya zo fannin arewa in za zo batun governorship don yana da
ta cire wa mata so
ta cire wa mata so don abin duka tsoro ne ka ga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji maybe ka ji ka zama kan TV kai magana bai dace ba kaga mun biya kika je kai wanga magana haka kin sani am a TV personality amma na yi very careful to mean yarana na son kallon TV na da manyan buduri wasu na wani wasu kuma na yaye ni na kan ni har nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house in shi ko me zaka yi kaga mucin kai abin da bai dace ba gun karamewa ma an hype shi na biye yayi dubun dubai shi ba wannan ma zai kula da shi shi sai aka ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta kimsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta luka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu nan addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa amma na ba zan su kuri kuma cikin siyasa ne matan musulmai muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri domin an yi mai kuma ganganun da bai dace ba shi kace ah ni mai sa ma ne shi siyasa amma na ka duba left ka duba right ba ka yin politics sai bidon ka ga abinda Osaji ko Dr. Bamman Mone ka rike kitchen ga ne ba mu shi wai na da look left or right ba look forward abinda ke sa nake move forward in my life cikin politics kenan
to jama'a kafin dai mu ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi da Hajiya Hamdatu Ibrahim Sharara ɗan siyasa za mu huta da sauraron wannan wakar daga wani matashi mai suna Muhammad wanda ya mata suna da mutum
wayo Muhammadu Asiji It's your boy VJ. We're living the peace. Only us together, lovely the vicinity. Love unity. I'm the kind of vision. I was tough is what we eat. I'm not a zombie. Looking for the best way of making money. Acts about me. Anything is cool. We know who loves me. Living hardcore, enemies to get a lot of coffee once and for all. And I just wanna be among hardcore. Trying to shoot a boom with you, you break your jaw. But I can do it all by myself. Cause I gotta try enjoy it. Life is too hard. I look like the man in the mirror.
Da wannan wakar bari mu ci gaba da sassaunawar mu da Hajiya Hamdatu Ibrahim. To Hajiya, yanzu me zaki gaya wa mata da ke sha'awar shiga harkokin siyasa?
Kin ga na farko me ya kamata ka sa abin da yasa kake shiga cikin siyasar na daya? Ita mace kuma wani party zaka shiga? Koda ka shiga cikin wannan jam'iyyar nan ka san wani irin mataki suke da shi. Kin ga musulmi san shi mutum dai yace ina bin party ganna amma abin da ka ce wai ideology ko menene suke nema cikin kasan su bar kasa ya ci gaba? Kin fahimta? Ko shi in ki mace ne ya kamata ga duka isan your fingertips ni sun inda kije ma ko TV radio kin gane batun party kin san abin da zaki kin wasu ba su take na radio
don ni ki sar ra'ayin da jami'an ki ke rike da shi da irin gudunmuwa da zasu ba wa al'umma da kasar su da duk manufan jam'iyya kafin ki shiga jam'iyya
ki shiga jam'iyya me kaga wani ma ya shiga ci ni na shiga party me na samu kin ga kinga mutane da yawa na fadin mu dan kan ba su san abin da yasa suke cikin wannan inda batun ne sama da ni ba cikin su mutun ne din zo mu ci fawa ba mun naya magana na san politics na san abin da zan ce na mount platform na je radio TV na yi magana mutane na ji a shi shin ce ka wanda shin je cikin jam'iyyar da kullun suke zuwa fawa ko amma shin na duba menene policies sun su human centered policies inda jama'a da yawa za su ci amfanin shi ba ni Haji Aminatu da ke zamanin gaba ba amma kaga mace kai wunda mistake ana highlighting shi yafi namiji kuma domin nan ke haifan yaran nan shin mu yi abinda yaran mu suka dogon mu ma kan TV ko suka ji news ba za su ce oh me yasa mana ta yi wanga irin habu kin gani domin yaran mu da yawa suna jin kunya kuma ka involve kanka cikin community ka
wanda ka ji cikin yankin ka
ko garin ka kaga mun da ni haka ni ba an kara ba amma ina garin ka benye nake amma ka je kwabenyan ka kira suna da wani haja ka jaja CPP domin aikin da nake cikin community
duk da cewa ba jam'iyyar ki a parliament idan majalisa amma kina shiga ciki ki magana to me zai kawo mace idan ta sinti kanta cikin jam'iyyar sai ta rike kanta cikin jam'iyyar har sai ta amfana da kanta da jam'iyyar da ma da al'umma
kin ga ba kai ka gama siyasa da addini amma in kana addini in ka doki siyasa na kuma kamar addinin ka nan kake kai gaskiya kai gaskiya kin ga nayi magana farko ne shekara ne gaskiya in kai zama e b zama b domin kaga most of the time nan kaga wani yazo yana cikin politics mace ce wata zo ta lura a in muka taimaka kai haka mun yi mu samu haka kaza ni shi wani ma yaje abin da bai dace ba shi yasa muka samu opportunity muna cewa don Allah balle mu matan musulma muna cikin politics mun kamsu da kyau mu kinsa kan mu show good example su da mun matasa da suka yi don aure yong yong suna son su shiga cikin politics na mazan su ba su mai ba su tsoro matan su suka shiga politics me ne ne nake cewa kai mata mace in kai mace aure ka cikin politics ko ba mace aure kai mata ka san kan kai mace ne bai kamata kana wasu ababan da wani zai gane ce a wanki ka zaki ga fa ni na mutum ne ke tamar albarkaci na ya bar matan shi na politics don wannan na yi na bar ta zo garin ga tai courses abin da yasa wasu ba su yi su dade cikin politics in su gano su labin iskan nan ne mai watakila dadi da zai zo tuwan sannan sha ta ci watakila ba bin cin cin ka bane shi ka ce zuwa ka gurin wuya ga mun ba mu yin wannan domin yau wata taba kwalo na wai za ta je ta contest na shi in ta ji aka tambaye ta question ya za ta yi cikin ofisin na ta yi ofisin na ne opposite ga sun fudu suka zo na gwada musu abin da za su yi da gwada ta da wani gwada ta biyu sun hawa jina wani sau da na cikin party biyu yanzu ka za su contest parliament kan NDC amma party na ba ne amma baka cewa kamar maybe kana da wani ilimi domin kai nan ba cikin kungiyan gasuwa in ne shi ne ya zo ya ce maka kamar ka taimake shi da wani ra'ayi kika ce baka taimaka abin da yasa wani sun ke komawa ba ya
kuma kada ka ce kamar Hajiya Hamdatu tana cikin CV ainihin jam'iyya na ke kan
fawa
da ta ban zuwa
yana zaurin ta yi tukun akwai wannan yanzu socialist international da suka goce mini secretary tana cikin jam'iyyar NDC na training ta and women's academy for Africa ta gani stadium ta zo ta hali na wai haji you don't remember me nace wai I was at wafa nan ne women academy for Africa ana appreciate ai ko ilimin ka nemi kuma ka impact shi on society ba Allah ma ya kama matan da ke son su shiga cikin siyasa loyalty kwana jikin mutum wani kama hannun ka ka hawo bisa aka ce kaman ko ya bude maka kofar kar gashi aka kulle kofar nan din maka sun mishe shi ka shin wannan kuma yana cikin haliyan mata kaman yau ba wai kaman na underage zango community kaman ni haka in ce zan zo zan shin tashin sa jeans da t-shirt ba wani shigan musulmi shin zo dunna sun position shin zo ta magana onji wani on top of my voice ko wani community da language din da kamata ka use ko wani community da ko ma shigan kama dressing ka da kamata in ba hanya ka zo shin zango ta kai magana mutan ka sa jeans tight ga halittan ka duka kula ina wani so sun tashi tafiyan su to shi wannan duka muna ga mutane da ka haka kaza kai haka kamin ka fara magana mutane sun yi fushi da ka in za ka kaman gari na kumbungu za ku je ku ga shin ga manyan bati bayyana ta an za ku da kike nin sarkin kumbungu sai guru kadan gurun nan yana sawa cikin wani buta gaban shi in baki suka zo shi duke ba amma kamin ku ba shi gurun nan akwai wani guru tunda kike da wani ya tun kawo ya ba shi ya sa shi ba ku guru gurun gidan sarki shi kun ce to mu ma gashi mun kawo guru sarki ya sa cikin butan shi in me in baki suka zo shi ba kaga tradition it varies shi wannan kuma na kwada ma wai persuasion ya fi
wato yana da matukar muhimmanci ka fahimci abu ko ka kara neman sani akan abu kafin ka fara to shirinmu ya kai inda zamu shiga madafa mu gabatar muku da shirin nan na kwalama kamar yadda aka saba
kafin da mu gabatar da abincin da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta
ya sunan
sunana madam Saada
madam Saada
yau kuma me wani kwalaman za a tabo mana za a mana
okay yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie big pie shin mu yi watermelon pineapple juice
meat pie da lemon kankana to me ya kamata mace ta nema ta aje kafin ta yi wannan abin
okay for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kada
in ka nemi ka aje sai kai mi
to first of all ne ka wanke hannun ka dai don da anno dai ake mix in ka kare shi ka doki alkaman nan ka kare black pepper da white pepper nan da gishirin ka dai kada in ka kare shi
kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa
eh carton shen tin nan let's say you divide it into four kankani
yes wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dafi cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda
muna kiran shi half tbs
half tbs
yes
wato kwatan wannan chocolate zaka zuba shi ne black pepper da shi white pepper
yes for 1 pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams sai nan ka doki margarine na sai ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka doom da kamar yayi kamar gari shi ka kawo ruwa da ka da
yayyaka
sai ya fice har ka samu solid form sai ka samu solid form na shi ka aje shi ka da ya relax
kamar how many minutes
let's say like 5 minutes in ya relax ka da in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abinda zamu sa cikin meat pie na kafshe sa ni mu dake shi dan yi meat pie da dan sa corned beef chicken yes corned beef na na yanka albasa da green pepper da carrots and such sannan ya yanka kayan nan na sa corned beef nan ka dan yanda da yi yayi simple wana chin ne na yi ka kan wuta musa shin preheat din shi ka dan
okay
yanda da yi yes so bude samu yayi soft wani nan kana ci kana jin grow 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 shi kisa dewan mu suka bude meat pie shi su zubar da kayan da ke cikin nan
okay
don me shin bai girka yayi taushi ba
to kike idan kin hada kayan su carrot din da su green pepper din da su albasa nan da shi beef din sai ki dan girka kan wuta ki dan bari dan samu laushi
a soft dai ka dan dan ka sa ba sai ka tauna no ya ne ki simple isa bayan na aka dan na kare chain duko doon da na form shi ma din na in bottle
wannan alkaman da kika hada
yes chain duki in dai bottle ne in rolling pin dan roll ne shi in roll na roll shi ne mai wani round in cut na cut shin dai baka to guda combi fin da nan shin sa shi in dai rufe a cikin kawo
sa ka to ki da gyara
da ka to ko kuwa an nuna babban da guda
babban ya sanki
yes shi in mamma shi aka da kai sai na yan big cikin microwave na yan big cikin wannan benan da oven ke kasan nan in oven sosai kuma ne na yan big in proper oven ne abin da dai big duka ta na big inside
ko fa sai da shi ya zaka
ko fa sai nan shi na ki big ne mu na wani oven kankan na ki she cool pot oven. She is very less expensive in the market, like 20 series or 25 Ghana.
So here examine she chicken kasua $2.
Yes, $2. If I'm one local cool pot, I'm not zongo. Then you kick a star with a kick a shot. I'm going to kick the kaya carry. Check it out, make fine get chicken.
It's a monster.
Yes, just the warmness. It's very a big cake. It's a monster. She came on brush for 30 minutes. She must do me juice. Watermelon pineapple juice. She's a moon under watermelon, more winky watermelon, jikinshi, shemu, madwiki pineapple, more winky, jikinshi, the cacadro can canny. She mama winky jikinshi, watermelon, no moon wood, the chicken, shemu, mochi, jenna. What I'm soon, I have to blend the colonna. I'm a needy and I prefer in chicken. Yes, do what I'm schooling, I bury you do what ye yara ba su so ina kan aji nyame nyame samun chiri kollo nan guda guda muka chiri kollo nan guda guda shin mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yin ka shi kanana kanana shin mu zuba cikin blender shin mu yin ka kado ka dande kai in dai babba da ki ba dai yayi zafi ka da mai yaran nan su ba su so abu mai zafi shin mu ka cikin shi muka blend muka kare shin mu si to
Steve na tashi wake
yes tashi wake na shi sa mun gama watermelon pineapple juice don watermelon na da zaki bai da need ka sa sticky chicken shi sa kame mun gama mu kare na mu duwa meat pie mu kuma yayi ready yes they ready to serve
shi mi find the watermelon and pineapple juice for ake sha ko za ya ka
sha sai ka sha da komin da kake so amma yayi kuma meat pie yana da no risk mun kana shan da something light yana da very okay na wanda for simple jollof rice da maybe in kaman na fito program na Sunday wanda wanda for me gida na dai da yara na dai mu yi sai sai dai mu ci duo is simple but is delicious
so mere me mutun ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa things mantos mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel hasa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mu yanka albasan mu amon mu carrot mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasan mu shi mu kara amon mu soya
amon wato tumatiri kin
yes tumatiri shi mu soya tumatiri na muka soya tumatiri na shi mu kawo tin tumatiri na mu kara
mu soya shi ya minute na
let's say like 2 minutes you dey na rike don need kadan dai da mu da fa do yanzu gon one of the wiki mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one din nan muka soya shi mal for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kare magi nan ciki sai muka kare magi nan ciki muka kare shi mu zuba carrot mu da green pepper mu so for 5 minutes sai shi mu kare ruwa muka kare ruwa shi mu add gishiri shi ta gishirin shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so let's leave it like 25 minutes lokacin na da na doki yara na yawan su wanka kamin mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve
wanda yake rafin
simple jollof
rice da miyake cin shi shike na kawai sai inda da ideyin kwanta da hankalin mai gida na da inna yin simple jollof rice din shi ne whipping cream na shi ina brand at all kake so na sa
shi whipping cream
milk ne amma da nono ne amma an kara ada preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin sayi whipping cream nan muna da powder muna da liquid dai powder one ne kake sayi nikin doki 2 cups of powder one ne nan kika sa cikin mixing bowl ninki shake doki chilled water 1 cup din ya kare shake sa machine ninki buga na dai ice cream ne na kawai
shake ajiye
shake ajiye yes she serve shi da ice cream din she sa mai gida na yace ne kare na she ice cream din nai kuma ya freeze she da wannan she kuma da kuma soyayya
kuma nan muka kawo karshen shirin mu na yau da gobe wanda ni Hawa Abdulkarim Yankwani a ce na gabatar
to masu sauraron mu da haka kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdulkarim Yankwaniya sai kuma injiniyar mu da ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya